Ajiya ministan kudin kasar Ghana Ken Ofori Atta ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2018. Kamar da yadda aka saba, duk lokaci da aka karanta kasafin kudin ana samu bambancin ra'ayoyi akai musamman a bangaren gwamnati mai mulki da masu adawa. Akan haka na nemi jin ra'ayin Alhaji Madi, mamba na jam'iyyar NDC mai adawa da kuma Alhaji Mamudu Siza na NPP akan maganar samar da aikin yi da aka tabo cikin kasafin kudin shekarar. Da farko zan so Alhaji Mamudu Siza na NPP yayi mana bayani akan inda kasafin kudin ya nufata don samar da aiki.
Kala budget ne bikin ayyuka da yawa for every person. Ya bikin jobs da na create wajen construction. Samu ga yisku mama. Ko kana da wani school ko abin kai kai ka tamar ki shi ba kun kai transport kuma kaman rural road construction da majority agriculture ko sai da gaba ne aka kawo mutane wani jori ya kare su kuma ina ga wasu mutane da yawa da samai ga su kuma ga agriculture suna yi because of national youth entrepreneurship innovation kana ba 30% of employment da ke cikin duniya duka in construction yake.
Alhaji Madi, kai mai zaka ce akan matakan da aka tsara dauka dangane da maganar samar da aiki din nan.
Ina so da tin ga kamfanin nan. We are good the member business that is success. The most is to absorb one unemployment. Ina skin ba ne da mutane 21 ake China. What private sectors in Iran? I don't know what my parents do. So to create jobs, so bar, youth now. That private, those are facts on the ground. Where are they? Is there government against the ISO? They are create update on the private bar. That is where it starts going through. Come on, I create what business. You are going to find a category for among. I'm construction, I say construction 35%. When we are doing construction in Pukuti, document are in there. You told us about we are not taking anybody as a job, but a poor job. Who will do it?
Sauran jama'a kuma sun bayyana ra'ayoyinsu game da kasafin kudin na shekara ta 2018.
Dr. Bawumia, yin ne ka zage Muhammad, ka zage shi ko ina, ka tara yaran su kurai, ka ce yin jo mai jota ka face o, kuma da sabon shekara ya yi ka zage ran shike ta wurin, ka je ki incompetent, incompetent, incompetent yo ina rake. Ka yi shiru ka mun bara gar Dr. Bawumia, duma abin da ke gudana, ka ce da ba su wurin mu haka suka sa hannu su kai wai wai yo Allah, mu halaka saboda Allah.
That is budget, that was 2016.
Redwan Allah Mukhtar Abbas, Sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.